عذابا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya'uwa musulmai wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci a wannan radio mai albarka Alhuda da Magaram ya'uwa wannan shiri kamar yanda aka saba shiri ne mai taken addini wal akhlaq wato addini da halaye wanda muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakken sarki wanda ya shiryar da mu mafi kyawun addini shine addinin musulunci addinin da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kalkashin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da haka ƴan uwa a yau muna 17 ga watan Zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya dace ma 8 ga watan 7 2020 daidai insha Allah ta'ala kamar yanda aka saba kina akwai ta ranar Laraba a daidai wannan lokaci dai daga cikin ƴan uwa wanda kuke saurare Abu Fatima Abdullah Muhammad Usman yake gabatar da wannan shiri mai albarka wanda wannan shiri insha Allah ta'ala matukar muna bibiyar shi zamu amfanu da mafiya kyawun halaye wanda addinin mu yake karantar da mu ƴan uwa musulmai lalle addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da halaye wasu irin halaye managarta wanda za su datar da mu duniya da lahira wanda za su ba mu kima da daraja Allah subhanahu wa ta'ala yayyabi annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa lalle ko tabbas kana saman dabi'u da halaye managarta wanda kai kuma annabi Muhammad ka zamanto abun koyi kyaukyawa game da al'ummarka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle hakika ya zamanto abun koyi kyaukyawa game da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa musulmi lalle annabi Muhammad mutum ne mai hakuri lalle annabi Muhammad mutum ne mai adalci lalle annabi Muhammad mutum ne mai rike amana lalle annabi Muhammad mutum ne wanda ya siffantu da duk wata siffa mai kyau wanda ake so ni ko kai ko ɗan uwa mai sauraron mu a wannan lokaci ta siffantu da irin wannan siffofi domin ta zamna lahiya a nan duniya ta tarda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata sakamako kyaukyawa ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu daga cikin masu sauraron karatu na addini kuma suna kokarin bibiyar mafi kyawo daga cikin abin da suka saurara ba tare da bata lokaci ba maudu'in da nake tare da shi a yau wanda yana daga cikin siffa ko kamala dabi'a daga cikin dabi'u wanda addinin musulunci yake karantar da mu wanda ƴan uwa darasi na ƙarshe wanda muka yi a wannan wuri mai albarka maudu'i ne wanda yake karantar da mu shinhudar huska walwala da dariya zama na kyaukyawa tare da al'umma wanda ƴan uwa musulmi wallahi lalle addinin musulunci yana karantar da mu sanya ma juna horin ciki manzon Allah ke cewa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa hatta da mulmushin da zaka yi ma dan uwanka yana matsayin sadaka ka yi ma dan uwanka sanne da zuwa marhaba ka sakan mishi huska ka yi mishi dariya ka fada mishi kalima mai kyau to wallahi lada zaka samu. Da haka sabanin haka ka murtsike huska ka bata rai ya zamanto ƴan unguwar ku ba sa jin dadin ka, wallahi zunubi zaka samu a wurin Allah. Da haka ƴan uwa musulmai, lalle daga cikin ɗabi'u da halaye managarta shine sakin huska da walwala, fadar magana mai kyau, al-kalimatu tayyibatu sadaqa, kamar yadda annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a wannan hadisi mai girma. To ƴan uwa, insha Allahu ta'ala, kamar yadda na yi bayani, maudu'in namu muna kawo shi a tsari kamar haka. Na farko za mu ba da ta'arifin kalima a harshen Larabci, bayan haka za mu kawo ta a wurin malamai. Kenan, in mun ɗauki ɗabi'a guda daga cikin ɗabi'u, me ake nihi da wannan kalima a harshen Larabci, haka menene ma'anarta a wurin malamai. Bayan wannan muna tabbatar da irin ayoyi na Al-Qur'ani wanda suka tabbata suke kwadaitar da mu game da siffa daga cikin siffofi, hali daga cikin halaye wanda suke managarta. Muna rihewa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karshe mu kawo maganganu da fa'idodi na malamai wanda suke karantar da mu a game da ɗabi'a ko hali daga cikin halaye managarta. Wato, ba tare da ɓata lokaci ba, maudu'in da muke tare da shi a yau shine yana daga cikin ɗabi'a mafi kyawu mai ɗaukaka rayuwa ta ɗan adam, ta sanya maka daraja a cikin al'umma, ka samu ƙima, mutane su riƙa mutunta ka, shine ɗan uwa musulmi ka zamanto mai laɓe sirri, ku kame bakinka game da sirri wanda ya tabbata a wurinka, wanda shi ne da Larabci ake ce ma kitmanu sir, wato ɓoye sirri, wanda wallahi ‘yan uwa harshen da za ka ɗaga bakinka ka riƙa surutu, ka riƙa faɗar magana wadda ta dace da wadda ba ta dace ba, wallahi ga baki ɗaya ana yi maka hisabi, magana alkhairi ne ka faɗa ko sharri ne, yana nan za ka tarra shi a gobe kiyama a rubuce a wurin Allah subhanahu wa ta’ala. Allah ke cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk maganar da za ka faɗa ka kiyaye ɗan uwa musulmi, labarin da ya zo maka ka yi ƙoƙari ka laɓe shi, ka sirranta shi, aibin wani ne ka ji, kar ka yi ƙoƙarin yaɗawa, wannan shi ne addinin musulunci. Amma a yau mun samu kanmu a wani mugun hali, wanda duk lokacin da ɗan adam ya samu labarin ɗan uwanshi asiri, to ba shi ba ɓoyewa. Za ka ga dukkan majalisunmu inda muke zamnawa, fadodi, gidaje wurin sabga, wallahi ba abinda mutane suke aikatawa face tona asiri na mutane, face tona asirin juna da walakanta juna. An ya ko wannan abin zai kai mu zuwa ga alkhairi? Da haka yana da kyau mu ji tsoron Allah, mu kiyaye haƙƙin juna. Ka tsare mini sirri na, ni ma in tsare maka sirrinka, a haka rayuwarmu za ta yi albarka, a haka za mu zamanto mutanen kirki, a haka rayuwarmu za ta yi amfani duniya da lahira. Da haka ‘yan uwa, malamai suke cewa wannan kalima ta kitmanu sir, me ake nihi da ita a Larabci? الكتمان لغة مصدر كتم من باب نصر، وأن كلمة حكتك تهيا يقال كتم الشيء كتما وكتمانا، أي ستره وأخفاه. إن أكفت وأن كلمة كتمان أنا نهن دكا أبند زعبويش أللبيش أكاريش، وتوانا شيني أكنيد الكتمان. Wasu daga cikin malamai suke cewa al-kitmanu huwa sirtrul hadith, an ce al-kitman kamar yadda muka yi bayani, kitmanu sir shine sitirce zance a lullube shi ba tare da an yada shi ba, ba tare da an bayyana shi ba, kowa ya ji shi. Daga cikin irin maganganu da malamai suke yi, wasitru ma taktumuhu wa takhfihi, in aka ce as-sitru shine kalimai tana bada ma'anar abinda zaka boye shi ka lullube shi, wa huwa khilaful ilan, shine sabanin yada shi. Malumai suka ce wal jam'u, kalimar nan an yi jam'in ta sai ta bada al asrar, wato sirrika mai yawa. Sai mu dawo a maganganu na malamai. Malamai suke cewa as-sirru istilahan huwa al-hadithul muktatamu fi an-nafs, in aka ce wannan sirri ne shine dukkan hirar da za a boye ta wanda ya dace a lullube ta a cikin zuciya kar a tono ta, wanda wallahi ɗan uwa rayuwa har abada ba za ta yi alkhairi ba. Matukar za ka ji sirrin ɗan uwanka ka je ka tona, ke ma za ki ji labarin ƙawarki ko abokiyarki maƙwabciyarki ki je ki tona mata asiri. Wanda malamai suke cewa yana daga cikin ababen da yake kawo ruɗani ya lalata zamantakewa tsakanin juna. Da haka wajibi ne mu kiyaye sirrin ‘yan uwanmu, mu mutunta junanmu, mu kimanta junanmu. Ya zamanto dukkan labari wanda za ka ji na marar daɗi na ɗan uwanka, sai ka yi ƙoƙari ka suturce shi, ka lullube shi, kar ka yarda a matsayinka na musulmi ka je ka tona asirin ɗan uwanka, wanda wallahi wannan haramun ne a addinin musulunci. Daga cikin irin maganganu na malamai suke cewa dabtun nafs diddu da wafi'u ta'bir amma ya khtaliju fiha, wato an ce sirri ‘yan uwa musulmi shine dukkan abin da za a lullube shi a zuciya, labarin da bai dace ba a je a yada shi, hirar da take sanya raɗaɗi a cikin zuciyar mai ita. To a yi ƙoƙari a suturce, a yi ƙoƙari a lullube ta, wannan shine ake kira da lullube sirri ‘yan uwa musulmi, wanda wallahi idan za mu zamna muna tona asirin junanmu, idan za mu zamna muna bibiyar al'aurar junanmu, sai ya zamanto muna rayuwa ta addini, amma kuma addinin bai amfane mu ba da komai, wanda shine halinmu a yau. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin kissa a cikin suratu Yusuf, lokacin da Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi mahulki, sai ya zo yake faɗa ma baban shi, ya ce ya kai babana ka ji irin mahulkin da na yi, na ga kaza da kaza da kaza, inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin. Haka Allah ya ce, annabi Yusuf ya zo ya tarro mahaifin shi yake cewa ya baba, ai kaji irin mahulkin da nayi, yanzu anan baban nashi dai daga baki sai yake cewa qala ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Wannan aya tana nan cikin suratu Yusuf. Wannan mahaifi dai daga baki sai yake cewa ya kai dana, to abinda nake so da kai, la taqsusu ru'yak, kaga wannan mahulki naka, kar ka sake ka bada shi zuwa gami, ala ikhwatika, akan ƴan uwanka, kai kokari ka boye wani sirri ne na musamman na alkhairi wanda yake tare da kai. Yake cewa i kokari ka boye wannan sirri, i kokari ka boye wannan labari, kar ka sake ka bada labarin wannan ala ikhwatika, akan wanda suke ‘yan uwanka, ya ce fa yakidu laka kaida, saboda za su iya ƙulla maka makirci. Ƙarshe yake cewa inna shaitana lil insani aduwwun mubin, Allah yake ba mu labari, lallai shaitani wallahi game da ɗan adam ya zamanto abokin adawa mabayyani. Kenan daga lokacin da zaka bada wannan labari, na ga kaza da kaza, ‘yan uwanka za su iya kullatar wasu abubuwa a zukatansu. Mahaifin yake cewa ka kiyaye, ɓoye sirrinka, ɓoye labarinka. karka yada wannan labari na alkhairi. Yi kokari ka kiyaye ka jira lokaci har wannan abun da ka gani a mawalki ya tabbata. Yace saboda sheidani, ka san shi sheidani wata halitta ce a game da dan Adam tana adawa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari, inna shaytana lakum aduwwun, Allah yace fattakhizuhu aduwwa, ya ku ɗiyan Adam wallahi shaytan abokin adawar ku ne, to ku rike shi abokin adawa, ku rike shi da hannu bibiyu a sunan abokin adawa wanda ba a ganin shi amma kuma kai yana ganin ka yana bibiyanka. To ana al-Imam Ibn Kasir yake cewa ayyahtalu laka hilatan yurdunaka fiha, wato mahaifin yake cewa karka bada wannan labari, ka boye wannan sirrin naka, saboda ƴan uwanka za su iya yi maka makirci. Boye wannan sirrin naka, ai hakuri har lokacin da zai tabbata. Wa min hadha yu'khazu al-amr bi kitmanu an-ni'ma hatta tujad wa tazhar. Al-Imam Ibn Kasir yake cewa karkashin wannan aya za mu fahimci cewa ya kamata mutum ya boye sirrin shi na alkhairi. Wata ni'ima ce za ta faru a gare ka, kai kokari ka kiyaye bakinka, lullube ka bari har lokacin da abun ya tabbata sai ka bada labari. Saboda akwai mugunta irin ta dan Adam, akwai sharri na sheidani, haka anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin Annabi Yusuf da abin da ya faru da mahaifin shi. Ga mahaifin shi yake cewa boye labarin nan, kar ka faɗa ma ƴan uwanka, ai hakuri akwai lokaci. Kenan ayat tana karantar da mumi lullube sirri, wanda wannan sirri ko alkhairi ne da ni'ima, kai hakuri har lokacin da abu ya tabbata sai ka bada labari. Daga cikin ayoyin da nake so in karanta mana ƴan uwa musulmai, Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cikin kissar Fir'aun, wanda Fir'auna ya gabata wani shugaba ne daga cikin shugabanni azzalimai wanda aka yi su a doron ƙasa. Allah ya bada labarin Fir'aun cikin suratul Muzammil, yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Fir'auna rasula. Sai Allah ya ce fa'asa Fir'aunu rasula fa akhaznahu akhzan wabila. Wannan shine Fir'auna ya yanuwa musulmai. Dan haka a cikin tarihin Fir'aun ya zamanto mutum ne azzalimi, ya zamanto shugaba ne wanda baya duba abin da ya kamata, karshe dai sai da yi da'awar ilahantaka cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wallahi ni ho ban san ba wani abin bauta koma bayana. Yake ce ma ƴan Misra, alaysa li mulku Misra wa hazihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wani wuri Allah yake cewa Fir'auna shi da kanshi yace faqala ana rabbukumul a'la, wato ni ne ubangijinku madaukaki. Dan haka malamai suka ce ba a yi wani shugaba ba wanda yake azzalimi, wanda yake ƙetare iyaka game da dokokin Allah sama da Fir'aun. Anan Allah yana ba mu labari a cikin wannan aya da nake so in karanta mana. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم سيأتي وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وتأتكن تهية فرعون da mabiyan shi wanda suke azzalimai, sai aka samu wani bawan Allah nagari. Lokacin da Annabi Musa ya zo yana wa'azi, yana faɗa ma Fir'aun gaskiya, yana kiran shi zuwa ga addini, Fir'aun da ya ga baki sai ya ce ku bar ni, zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad. Yace ku bar ni in kashe Annabi Musa, ku bar ni in kashe wannan Annabi Musa, ina tsoron ya canza muku addininku, ina tsoron ya bayyanar da banna a doran ƙasa. Wai Fir'auna ne yake bada wannan labari. Yanzu a nan take yanke sai aka samu wani bawan Allah. Allah yake cewa rajulun mu'min min ali Fir'aun, wani mutum ne nagari, wani bawan Allah daga cikin mutanen Fir'aun, amma yaktumu imanahu, yana lullube imanin shi saboda shi yayi imani da Annabi Musa, ya san hanyar gaskiya, ya san da'awa ta Annabi Musa da'awa ce ta gaskiya, amma saboda irin zalumci na Fir'aun sai lullube imanin shi, ya boye sirrin shi. Yanzu da yaga Fir'aun yana hamar kashe Annabi Musa, wannan bawan Allah yake cewa ataqtuluna rajulan, ya kai ranka ya dade, yanzu za ku kashe mutumin da an yaqula rabbi Allah, dan mutumin ya ce ubangiji na shine Allah, sai yace wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, hakika ko ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku, mi zai hana wa in yaku kaziban fa alayhi kazibu, inda har makaryaci ne a bar shi da ƙaryar shi. Ya ce ubangiji ya turo shi yana tare da addini na gaskiya, yake cewa wa in yaku sadikan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum, wallahi ko inda har mutumin gaskiya ne Annabi Musa, ababen da yake yi muku alkawali, wasu daga cikin ababen da yake tabbatar muku, to ababen nan za su same ku. Allah yake cewa inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab, lalle Allah baya shiryar da mabannati wanda yake makaryaci, ga banna a doran ƙasa, ga kuma tsananin ƙarya da ƙaryatawa. Ɗan uwa musulmai, me yasa muka kawo wannan aya a wannan majalisi namu? Shine ka duba yanda wannan bawan Allah ya lullube sirrin shi, kasancewar shi mummuni, ka duba yanda ya kiyaye, don haka ake so ga mutumin kirki ya lullube sirrin shi. Kai kokari duk abin da yake na kanka ko na dan uwanka, wallahi ɗan uwa wajibi ne mu zamanto muna kiyaye sirrin juna. Kaga tona asiri, wallahi ba alkhairi bane a cikin al'umma. Ya ɗan uwa musulma, lalle tona asirin juna wallahi ba alkhairi bane, don haka yana da kyau mu zamanto muna kimanta juna, muna suturta ma juna aibi. A yau duniya wane ne baya da laihi? A yau duniya wane ne baya da sirri wanda baya so a ji labari? To don haka kai da kake bibiyar labarin wani, wane ya yi kaza, za ka je duk inda ka zauna ka faɗa, kun ji abinda wane ya yi jiya, to kai mi zai hana ka shagaltu da ababen da kake aikatawa? Da haka wallahi ɗan uwa, mu ji tsoron Allah. A nan malamai suka ce yana daga cikin abin da zai jayo alkhairi da falala shine ɓoye sirri, wato shine kitmanu sir, mu ɓoye wa majunanmu sirri, kar mu zamanto muna tona majunanmu asiri. Annabinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man satara musliman, kaga duk mutumin da ya sirtirce dan uwan shi musulmi. Kaji wani labari na asha, wani abu ya faru cikin gidan makwabtanka, wurin da kake aiki, kaji mai gidanka ya aikata wani abu, wani abokin aikinka ne ko sana'a, wallahi kai kokari ka kiyaye mishi sirri. Mutum ne zai zo ya baka wani sirri ko wani labari, wata amana, sai zamanto ka tozarta wannan amana, kaje kana yaɗa shi, mi za ka samu a duniya ya kai ɗan uwa musulmi? Manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya sitirce ɗan uwan shi musulmi a nan duniya, an baka wata amana, an baka wani sirri, ka jiyo wani labari, wanda wallahi ɗan uwa, yau da ɗan uwanka zai zo maka da wata shawara, ya ɗan uwana wane, kaji abu kaza da kaza, to wallahi idan ka tozarta shi, ka je ka yaɗa labarin da ya baka da sunan shawara, Allah subhanahu wa ta'ala zai maka sakamako gobe kiyama. Ka kiyaye amana, ka kiyaye sirri, wanda lallacin amana cikin zance baya daga cikin halaye da ɗabi'u nagari na bawan Allah mutumin kirki. Manzon Allah ya kawo mana siffofin da zaka gane mutum munafiki. Manzon Allah yake cewa alamomin da ake gane mutum munafiki shine lokacin da zai yi magana zai yi ƙarya. Haka kuma idan yayi alƙawali zai saba. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa alama ta uku wa iza tumina khana. An amince mishi, an yarde mishi, an ka mishi wata shawara, labarin wani na rashin jin daɗi, na wani aibi, na wata matsala, ɗiyan wani sun aikata kaza ya zo mishi, amma kuma sai ya zamanto yana cin amana, sai ya zamanto yana tozarta wannan ɗan uwan nashi, wanda wallahi ɗan uwa musulmai a haka muka samu kanmu a yau, shi yasa rayuwarmu kwata-kwata babu albarka a cikinta. Ba ma mutum ya kawo maka labari ba, wai a yau zaka ga ɗan adam da kanshi yake neman labari da sirri na mutane. Subhanallah, kai da kanka zaka riƙa lekawa kana bibiyar ɗan uwanka, wai a dole sai ka kama shi da laifi. Naga wani ya buga motar shi ko ya buga motar shi, naga wani ya bi ta hanya kaza, naga wani da wacce, to ina ruwanka? Ka kiyaye ka shagaltu da abin da yake wajibi a kanka, rayuwarka da ababen da kake aikatawa, wallahi da za ka duba suna buƙatar gyara. Kana neman afuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala, kana neman aiki wanda za ka yi wa Allah ya sanya ka aljanna, ɗan uwa musulmi me yasa za ka shagaltu da rayuwar wani? To da haka mu kiyaye matuƙa, musamman amintu lokacin da za a baka sirri, lokacin da za a baki sirri, lokacin da za ka jiyo labari na daɗi ko mara daɗi na wani ɗan uwanka, to kai ƙoƙari ka lullube wannan sirri, karka zamanto mai yaɗa shi, musamman irin labarin da ɗan uwanka zai zo ya baka da sunan amana. Wana kaji-kaji, wacce kin ji abin da yake faruwa tsakanin ni da mijina, dan Allah menene shawara? To ba zuwa zaki yi ki yaɗa ta ba, ba zuwa zaki ba, duk inda kika zauna, ina amfanin wacce ai kun ji abin da take aikatawa? Ina amfanin wacce ai auren su rigima ake yi? To wannan ba shi bane abin da yake wajibi a rayuwarka. Wajibi ne ka kiyaye sirri, inda shawara kyaukyawa ka ba ɗan uwanka. Idan ba ka da abin da za ka faɗa, ka yi mishi addu'a, ki yi mata addu'a, ka kiyaye ma ɗan uwanka sirri, ka lullube labarin nan. Wallahi ɗan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya lokacin da manzon Allah yake cewa idan mutum zai yi magana, to ya kiyaye matuƙa, falyakul khairan. Manzon Allah ya ce aw liyasmut, ka faɗi alkhairi, in ka san ba alkhairi bane ka kame bakinka kai shiru. Ina amfanin ƙarya? Ina amfanin cin mutunci? Ina amfanin ƙazafi? Ina amfanin tona asiri da bibiyar labarin juna? ɗan uwa, daga cikin hadisan da nake so in karanta mana anan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yarra Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyama. Lalle, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mafi sharrin mutane a wurin Allah gobe kiyama, mutumin da babu alkhairi a tare da shi, mutumin da babu anhwani, wanda ula'ika hum sharrul bariya. Manzo Allah yake cewa mafi sharrin mutane a ranar tashin kiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah yace ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha. Sai mu saurara da kyau mushi. Manzon Allah yake cewa ina anhwanin mutumin da zai je ya kwanta da matar shi, zai je ya yi saduwa ta aure da iyallan shi, zai je ya biya bukatun shi na sha'awa da matar shi, matan nan ta yarda mishi lokaci guda, sun mayun shiru sirraha, sai ya kewaya ya je ya tona mata asiri. Ai wallahi kun ji abin da muka yi jiya, ai wallahi kaji abinda wana da wana suka yi jiya, kaji abin da ya faru tsakanin wana da matashi, kaji labarin da yake faruwa. Dan Allah, ƴan uwa musulmai, shin wannan labari ne na fada ko kuma labari ne na kamewa? To ba alkhairi bane, wallahi ba gwaninta bane ka zo fada ko inda kake aiki ka rika tona ma matarka asiri. Kun yi kwanciya ta aure, kai kokari ka mutunta matarka ka kimanta ta. Wallahi ƴan uwa musulmai ba gwaninta bane, ba alkhairi bane mu zamanto muna tona ma junan mu asiri, har ya kai tona asiri har da iyallanka. Abin da ya faru tsakanin kai da uwar iyallanka sai ka zo ka rika faɗa ma mutane. Manzon Allah ya ce wanda yake haka shine mafi sharrin mutane a wurin Allah subhanahu wataala. Lokaci guda ita ma mata, wallahi duk matar da za ta rika tona asirin mijinta, ai wallahi ga abin da ya faru, ga irin mu'amalar da muke yi, wanda wannan ya zama ruwan dare ga duniya. Mata a wurin sabga, ya ku ƴan uwa mata a wurin bukukuwa, wallahi ku ji tsoron Allah, wannan ba alkhairi bane, wannan ba ɗabi'a bace daga cikin ɗabi'u na musulmi. Addinin musulunci ya hana haka, wajibi ne mu nisance shi. Ina anhwanin matar da za ta zo ta tona ma mijinta asiri cikin mutane? Ina anhwanin matar da za ta zo ta rika ba da labarin abin da ya faru na kwanciyar aure tsakanin ita da mijinta? Wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da ta zo ta tona ma mijinta asiri ba ta lullube mishi sirri ba, za ta je cikin kawayenta ko cikin abokananta ko duk inda ta je ta zamna, za ta rika ba da labarin abin da yake faruwa tsakanin ita da mijinta. Manzon Allah ya ce babu anhwani a irin wannan rayuwa. Yanda ka san shedani ne ya haɗu da ƴar uwar shi shedaniya, suka yi saduwa akan titi a gaban mutane, to haka ne. To dan haka ɗan uwa musulmi, lokacin da zaka tona ma matarka asiri, wallahi duk wanda ya ganta zai rika tuna labarin da ka bada. Ya ke al'uwa musulma, in kika zamna a wurin biki ko wurin sabga, kika rika tona ma mijinki asiri kina bada labarin abin da yake faruwa na mu'amala, to duk lokacin da za a ga mijinki za a rika tunanarwa da ababen da kike faɗa. Dan haka ba alkhairi bane, ba alkhairi bane ƴan uwa musulmai, wallahi mu nisanci haka. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa ka kiyaye duk wani sirri wanda zai zo gare ka, ka ji tsoron Allah ka kiyaye wannan sirri, kar ka rika yaɗa sirri da yake tsakanin kai da iyallanka ko kuma tsakanin wani wanda ya baka wannan sirri, ka je ka rika tona mishi asiri. Wanda ƴan uwa musulmai, kamar yadda na yi mana bayani, wannan abu ya zama ruwan dare ga duniya. Wallahi rayuwarmu gabaki ɗaya kowa nema yana bibiyar sirrin ɗan uwan shi domin ya je ya tona, kowa yana neman wani aibi, wanda ni ina da wani laihi nawa, kai ma kana da irin naka, wancan ma yana da irin laihi nashi. Da za mu suturce ma junanmu, da za mu zamanto muna lullube amanar da take tsakaninmu, za mu yi zama na alkhairi da yalwa. Amma lokaci guda in muka zamanto muna tona ma juna asiri, sai zamanto kai kana kallo na da aibi, ni ma ina kallon ka da aibi. Da haka zaka ga so da dama wani ya ji labarin wani a wani wuri, wane wane shine ake faɗa mai kaza, ai sun yi rigima da matar shi, wane shine aka kora a wurin aiki. Kahin ka isa wuri kaza wanda zaka zamna, tuni labarin ka ya kai wannan wurin. Me yasa? Saboda mutane rayuwa ce suka gina a game da mi labarin rikan mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Daga cikin irin siffofi na tona asiri, malamai suke cewa yana da kyau mutum ya kiyaye sirri, ya lullube ma ɗan uwan shi, iyallan gidan shi, asirin da yake tsakanin juna. to dan haka akwai hanyoyin da malamai suke cewa lalle waɗannan hanyoyi su ne wanda suke tabbatar da tona asiri tsakanin juna. Misali na harko kamar wanda muka karanta hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah yake cewa yana daga cikin sharrin mutane mutumin da zai yi kwanciya ta aure da iyallan shi amma kuma sai ya dawo ya tona asiri, sai ya rika faɗa ma mutane. Shine anan malamai suke cewa kitmanu sirri zawjiyya, yana da kyau ƴan uwa musulmai mu lullube sirrin da yake tsakanin zamantakewa ta aure, tsakaninka da matarka, ke ma mata tsakaninki da miji. Wallahi ba hali bane nagari ya zamanto kuna tona ma kanku asiri. Wannan asiri imma na zamantakewa ta aure, imma abin da ya shahi kwanciya ta aure da makamancin haka. Ina unhanin matar da za ta rika zuwa tana yada mijinta, ga abin da yake mini, ya mini kaza, ya mini kaza, miji ne wanda babu alkhairi a tare da shi, ta zage shi, ta ci mutuncin shi a wurin mutane. Wallahi har abada ba za a kalle shi da kima ba. Malamai suke cewa min al-umuri allati yajibu hifzuha wa adam ifsha'iha, yana daga cikin ababen da wajibi ne a kiyaye. Ka lullube sirrin matarka, ita ma ta lullube maka sirri. Baya daga cikin hali da ɗabi'u nagari mutum ya zamanto yana tona ma kanshi asiri ko yana tona ma iyallan shi asiri. Daga cikin irin hanyoyi na tona asiri wanda yake wajibi mu kiyaye wannan asiri, malamai suke cewa akwai asiri na cikin ƙasa. Haramun ne ga mutum musulmi ya rika tona asirin ƙasar shi. Shine anan malamai suke cewa la shakka anna duwan laha asra, lalle babu makawa duk wata ƙasa da ka sani na ta duniya tana da sirri irin nata na musamman. La yambagi kashfuha, baya dacewa a tona asirin ƙasa. Aw itla'i ahadun alaiha, ko kuma kaje ka rika ba wani dan ƙasa, dan wata ƙasa labari abin da yake faruwa a ƙasar ku. Wa khasatan asrarul harbiyya, musamman abin da ya shahi sirri na yaki. Malamai suke cewa wa qarkana annabi sallallahu alaihi wasallam, hakika annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaktumul asrar, manzo Allah ya zamanto shi da kanshi yana boye sirri. Abin da ya shahi ƙasa ko daula ba a so mutun yana tona asiri ya bada labarin abin da yake faruwa. Wa minha ma yata'allaqu bil asrarul harbiyya, fa kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallama idza arada ghazwatin warra bi ghayriha. Malamai suka ce musamman yana da kyau a boye ma ƙasa sirrinta, ka kiyaye duk wasu labarai na ƙasarku, kar ka rika yada labarai wanda suke na ƙasarku zuwa ga wani wuri, wanda da yawa daga cikin mutane sun jahilci haka. Kaga mutum ya hau gidan radio ko gidan tele ko kafafen sadarwa yana tona asirin ƙasarsu, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, alhali da wata musiba za ta zo, wallahi za ta mamaye 'yan ƙasar gabaki ɗaya. Shi ne anan malamai suka ce manzan Allah ma haka yake, yana ɓoye sirri na daula musamman abin da ya shahi sirri na yaki. Fakana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin shiryarwa ko karantarwa ta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada ghazwatin, lokacin da manzan Allah yake son ya je yayi yaki zuwa ga wata ƙasa, yana so ya je kai wani hari, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama warra bi ghayriha, manzan Allah sai yayi tauriya, yayi kamanceceniya, yayi jurwaye mai kamar wanka, sai ya ce za mu je wani wuri ne nan mu dawo. Ni yasa saboda ɓoye sirri, za mu je nan wani ɗan balaguro ne mu je mu dawo. Haka wata ruwaya daga manzan Allah yake cewa ƙalla ka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai je wurin yaki illa warra bizalik, manzan Allah sai ya yi tauriya ya ce za mu je nan ne mu je mu dawo, ko za mu je wani ɗan wani wuri ne. Saboda mi? Saboda kiyaye sirri. Amma a yau za ka ga wani yanda ka san an kunna radio daga an zo an fara hirar wani to ai kaza da kaza da kaza ai wannan nan nauri kaza shine kaza gabaki ɗe zai bada labari da asirran da ake bukata a kyauta saboda mi saboda rayuwar mu ta ginu a haka nan yan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya kare mu dan haka anan malamai suka ce yana daga cikin hanya mafi dacewa kenan kiyaye sirri na zamantakewa ta aure wannan shine na farko abu na biyu kiyaye sirri wanda yake na kasa abu na uku malamai suka ce asirru baina sadiqai wajibi ne yana da kyau mu kiyaye sirri wanda yake tsakanin junanmu na abokantaka aboki da abokin shi kawa da kawarta dan uwa da dan uwan shi wallahi wannan shine zai tabbatar da soyayya ta Allah amma ina anhwanin mai tona asiri ina anhwanin mai yada labari domin aibanta dan uwan shi wannan ba aboki bane da haka yan uwa musulmi ana neman aboki wanda ya zamanto ya siffantu da dabi'a mai kyau shine lullube sirri kenan mutumin da ya zamanto baya lullube maka sirri to wannan ba aboki bane na zama kai kokari ka nisance shi abu na hudu asirru fil usra yana da kyau mu zamanto muna kiyaye sirrin da yake cikin gidanmu danginka da famikinka abin da ya shafi ƴan uwanka wallahi ƴan uwa musulmi bai dace ba ta kaga mutun yayi zamne ai dan uwan babana rannan ma yayi kaza ai shine wani ai wannan kanwan mahaifiyar ta mu ba ta da mutunci ai tayi kaza da kaza kai ka ce kamar dai babu wata ƴan uwantaka wallahi wani in yayi zamne zai bada asirin gidansu gabaki daya da ababen da suke faruwa na matsaloli kai ka ce tambaye shi akai da haka malamai suka ce yana da kyau a matsayinka na musulmi sirrin da yake cikin gidanku ka kiyaye shi matsalar da take faruwa tsakanin babanka da mahaifiyarka kai kokari ka shedi kar ka je ka tona asiri matsalar da take tsakanin ƴan uwanka ƴan uwan babanka da ƴan uwan mahaifiyarka kai kokari kar ka fada ma kowa ka lullube shi sirri ne ina anhwanin tona asiri musamman in ya zamanto asirin nan na gida ne Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da wannan mugun hali. Abu na biyar malamai suka ce sirri a wurin aiki, asirru fil wazifa. Yana da kyau mu kiyaye sirri wanda yake tsakanin junanmu wajen aiki. Ma'aikata ce kake, wata masana'anta ce, kasuwa ce kake kasuwanci. Wallahi ƴan uwa musulmi dole sai mun kiyaye sirrin junanmu. Kare zamanto duk inda muka zamna ai kaji kaji wane abin da yake aikatawa mai gidanmu wane ka zagi mutum ka ci mutuncin shi ka aibanta shi ka yi mishi kazafi abin da ya aikata da wanda bai aikata ba me zaka samu a rayuwa shin kana tunanin hisabin da zaka tarda a wurin Allah gobe kiyama to shine anan malamai suka ce a kiyaye sirri kar ka zamanto kana tona asirin masana'antarku inda kake aiki daga ka zo ka zauna sai ka zagi wani ai wani ma yayi kaza ai wacce ma ta yi kaza ai kaji abin da yake faruwa to wannan ba alkhairi bane abu na shidda asirru fil ra'iyya yana da kyau mu rika sirrance ko muna kiyaye sirri wanda yake tsakanin mu da shugabannin mu wanda wallahi ɗan uwa musulmi ba karamin kuskure bane mutun yayi zamne ya faɗi kaza aibi wani shine yayi kaza da kaza da kaza ai rana kaza ma yayi kaza shugabanka yana da haƙƙi a musulunci ka yi mishi nasiha duk lokacin da dama ta bada wanda manzo Allah yake cewa hatta da musulmi a game da dan uwan shi musulmi me ya kamata haƙƙi ne ka yi ma dan uwanka nasiha wa iza stansahaka fansahu lokacin da kaga dan uwanka a wani mugun hali a wata rayuwa mara dadi kaga dan uwanka yana sata ko yana shaye-shaye ko yana bibiyan mata ba ya da aiki sai zina to dan uwa musulmi ina baka shawara ba zuwa ba za ka yi ka zage shi ko ka rika yada shi a majalisa, ka kira shi share guda ka yi mishi nasiha. Wannan ita ce karantarwa ta addinin musulunci, kuma wallahi har abada ba zai manta da kai ba. Ya karba ko kar ya karba, wannan ba matsalar ka bace, kai dai ka sauke abin da yake haƙƙi a tare da kai. Amma a yau zaka ga mutane ana tare, daga an ce wani ya aikata abu kaza, daga an ce wani ga aikin shi ga ɗabi'un shi, daga an ce wani abu ya faru ga wani, wallahi kai ka ce wannan abin shine muke kwana da shi muke tashi, labari da gumugumin shi. Za a shiga radio ko tele, za a shiga gidan salula, a zagi mutum, a ci mutuncin shi, a ce kaza da kaza, musamman abin da ya shafi shugabanni. Wa'ana ƴan uwa musulmai, muna ba muna karewa bane, a'a haƙƙi ne akan ka, kai kokari ka sauke abin da yake wajibinka. Kai kin nan da zaka yi zamana ka zagi shugaba ka ce yayi kaza, yayi kaza, lokaci kaza ma yayi kaza, to kai mi kake aikatawa? Yana da kyau ka bibiyi abin da kake aikatawa, yana da kyau ka tuntuna laihi da irin saban da zunubin da zaka samu a wurin Allah madaukakin sarki, dalilin tona ma dan uwanka asiri ko shugabanka. Da haka anan malamai suka ce yana da kyau idan wani shugabanka mai unguwa ne ko mai gari ne, wani gwamnan jaha ne ko sarkin garinku ko shugaban kasa kwata-kwata, kai kokari ka kiyaye sirri da wani labari wanda ka ji na mummuna, kar ka zamanto kana yadawa. Ai kun ji abin da wani ya aikata, ai jiya ma an ce wani ya yi kaza, wallahi wannan ba alkhairi ba ne, kuma har abada ba za ka ci gaba a rayuwarka ba. To anan malamai suka ce wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyi wanda zai datar da mu da amfani, za mu zamana zama kyaukyawa, mu samu alkhairin zamantakewanmu, za mu mutunta juna, mu kimanta juna idan muka zamanto muna kiyayewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Shawara daga cikin shawarwari, malamai suke cewa yana da kyau mutum ya samu aboki wanda yake mai rike sirri. Idan za ka abokanci mutum, ka samu mutum mai kiyaye amana, amana ta sirri, wanda yau da wata matsala za ta same ka ko wani abu na tashin hankali, matsala a gidanka, matsala tare da mijinka, matsala tare da ɗiyanka, to wannan mutumin zai yi kokari ya baka shawara ta gari, ba zai je ya raka yaɗa ka ba cikin ga abin da yake faruwa ga wani. Malamai suke cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wani daga cikin sahabban shi wanda shine ake kira da sahibu sirrur rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'abucin sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine ake kira Huzaifatul Yamani. Magana ta kusan ƙarshe, ƴan uwa musulmai, malamai suke cewa daga cikin irin siffofi wanda zaka gane mutum amintacce mai kiyaye sirri wanda ya dace a abokance shi, shine wannan mutum ya zamanto za aqlin saddin, wato mutum mai kyaukyawan hankali wanda ya san abin da zai je ya zo. Abu na biyu, malamai suka ce ka samu mutum sahibu dinin hajiz. Idan zaka abokanci mutum, daga cikin irin siffofin da ake gane mutum mai amana shine mutumin da yake kiyaye addini, yana kokarin kiyaye dokokin Allah. Wa sahibu nushin mabzul, malamai suka ce shine mutumin da ya zamanto duk lokacin da wani abu na matsala ya samu, zai kira ka a share ya yi maka nasiha. Wana kaji abin nan da kake aikatawa ho bai da kyau, na ganka da abokanai na banza, ƴan shaye-shaye, wana zinan nan da kake aikatawa ba ɗabi'a ba ce ta gari, to wannan shine aboki na kirki mai kiyaye maka sirri, wanda ba zai je ya rika yaɗa ka ba, ai na ji wani yana zina, ai na ji wani yana shaye-shaye, kun ji abin da wani yake aikatawa, sai je ya rika yaɗa mutum. Wanda malamai suke cewa lalle yana daga cikin irin fa'idodin da mutum zai samu lokacin da ya zamanto yana kiyaye sirrin juna ko tare da ƴan uwanci. Hifzul asrar min alamatil murua, wato yana daga cikin manya-manyan alamu na mutuntaka ka samu kima a ce wane mutum ne na gari, wane mutum ne na alkhairi, lattije ne a unguwa. To wallahi sai ya zamanto yana kiyaye sirri, sai ya zamanto idan labari ko matsalar wani gida ya zo mishi ba zai je ya rika bada labari ba, yana tona asiri. Malamai suka ce min azami asbabin nasri alal ada, lalle boye sirri yana daga cikin manya-manyan sababi na cin nasara game da abokanan adawa. In ku za ku rika tona asiri tsakanin junanku, za ku rika tona asiri tsakanin kasashenku, to tabbas abokanan adawa za su ci nasara a kanku. Wato wannan kaɗan daga cikin irin amfani wanda malamai suke zanarwa, amfani wanda ɗan adam zai amfani da su lokacin da yana kiyaye ɓoye sirri. Abu na uku, kitmanu sirr sababun min asbabin naja, kaga ɓoye sirri, kiyaye amana, Allah yana daga cikin sababi, daga cikin manya-manyan sabubba na samun tsira a rayuwar duniya. Idan har mutum yana so ya tsira duniya da lahira, to ya zamanto yana ɓoye sirrin mutane, ya zamanto yana kulawa da amana, kar harshen shi ya zamanto ba ya da iyaka. Ibrahim an-Nakhai yake cewa inni la'ara shay akrahu, so da dama ina ganin wasu abubuwa a wuraren mutane wanda ina kyamar wannan abin. Sai ce fa askut, sai in kame baki na in yi shiru. Makhafata an ubtala bi mithli, saboda kar Allah ya jarabce ni da irin wannan matsala. Wanda wallahi ƴan uwa, so da dama zaka gani mutum yana yawo da sirrin mutane, wane yayi kaza, wane yayi kaza, dan wane yayi kaza, diyar wacce ta aikata kaza, karshe a kwana a tashi sai kaga irin wannan musiba a gidan shi tsamo tsamo. To kaga me ya ja mishi wannan? Rishin kamewa, rishin lullube sirri. Lokacin da zaka ga dan wani da aibi, to kai kokari kai mishi addu'a, karka yada shi, karka tona mishi asiri, karka bibiye shi da sharri, ka kara kazafi zuwa gare shi. Shine anan malamai suke cewa lalle kitmanu sirr sababun min asbabin naja, lalle ɓoye sirri, lullube ma dan uwanka sirri daga cikin sirrurruka, wallahi wannan sababi ne daga cikin sabubba wanda suke datar da kai samun tsira duniya da lahira. Abu na hudu, malamai suka ce kitab kitmanu sirr karamun fi nafs, lalle ɓoye sirri wallahi yana ƙara ma zuciya ko ɗan adam daraja da ɗaukaka a cikin mutane. Za ka ga duk mutumin da yake da shiru, baya ƙoƙarin tona asiri, yana kiyaye harshen shi cikin ababen da zai faɗa, to mutum ne mai ƙima, mai daraja a cikin mutane. Wasu muhun fil himma, lalle ɓoye sirri yana daga cikin ababen da yake ƙara ma ɗan adam kuzari. Sai kaga idan na tona ma dan uwana asiriwa, wallahi babu daɗi, mutane za su kalle shi a mutumin banza. Me zai hana a lullube wannan sirri in kyale, saboda mutane su yi mishi kallon mutumin kirki. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. A takaice, ƴan uwa, lalle kitmanu sirr, wato ɓoye sirri, ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u mafiya kyawo wanda addinin musulunci yake karantar da mu. Mu kokari mu ɓoye sirrurrukan da suke tsakaninmu da iyallanmu, tsakaninmu da junanmu. Tona asiri cin amana ne, lalle tona asiri abu ne wanda yake tozarta ƴan uwa tsakaninmu, junanmu. Mu kokari mu kiyaye kar ka zamanto kana bibiyar dan uwanka domin ka tona mishi asiri. Ana nuna mana lokaci yayi ɗan uwa musulmi, daga nan nake cewa abin da muka gabatar na alkhairi, Allah ya bamu lada kuskuren, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika.